أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dan wa barkamu da saduwa a wannan yammaci mai albarka a cikin wannan darasi namu tarihin shugabanninmu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rijalun wa nisaun haula rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine darasinmu na 41 kuma yau muna ranar 26 ga watan safar shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam wanzu dai da 23 ga watan September shekara ta 2022 miladiya. A darasin wanda ya gabata mun ji tarihin malamin malamai Sayyidina Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu. Yanzu kuma insha Allah za mu shiga tarjumar sahabi na 58 wanda yake shine Sayyiduna Abu Qatada al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Wannan sahabi mai daraja shine shugaban mahaya dawakai daga cikin sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Qatada al-Ansari as-Sulami shine mahayin doki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarci yakin Uhud da sulhun Hudaybiya da sauran yakoki masu yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin darajarsa yana cewa khairu fursanina Abu Qatada wa khairu rijalatina Salamatu ibn al-Aqwai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafificin mahaya dawakan mu shine Abu Qatada mafificin kuma sojojin mu na ƙasa shine Salamatu dan Aqwa kowanne daga cikin su kuma tabbas ya cancanci kalmomin yaban nan da aka fada kaman shi dai Abu Qatada radiyallahu anhu wato mahayin doki ne mai matukar karfi yana daga kan dokin nan da shi da dokin nasa duka jarumai ne a fagen fama shi kuwa Sayyiduna Salamatu ya kasance gudu ne da shi ya fi doki gudu domin wata rana wasu barayi sun saci raƙuman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun gudu da su zai bi su ya fara ma bin su akan doki sai ya ga kamar doki yana jinkirtar da shi saboda haka sai ya ba da doki ya ce a dawo da shi gida ya bi su a ƙafa amma suna waiwayowa sai su gan shi dab da su sun ƙurewa dawakan su gudu suna gudu sosai akan dawakan su amma suna waiwayowa sai su gan shi dab da su kuma duk da hakan yana bin su a gujin kuma yana harbin su da kibiyoyi ya kashe da dama daga cikin su alshidi wa'annan mutanen suka saki raƙuman amma duk da haka bai kyale su ba har sai da aka cin musu aka kamo su kadan daga cikin jihadin sa da yayi shi Sayyiduna Abu Qatada yana ba da labari da kansa yana cewa na kasance ina gida ina wanke kaina wato yana wanke gashin kansa yace na wanke gefe daya ban wanke daya rabin ba kawai sai na ji doki na ya fara haniniya yana dukan ƙasa da kofatansa a raina sai na ce duk yadda aka yi yaƙi ne ya taso da haka sai na tashi ban wanke ɗaya gefen kannan nawa ba sai na hau dokin nawa na ɗauko mayafina na yafa a jikina ina fitowa waje kawai sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alfaza alfaza wato yana kora mayaƙa cewa a fita a fita sai na fita bayan garin Madina ana na tarar da al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu tana da tare da shi tun na tafiya a bayan shi har sai da na zo na sha gaban sa saboda doki na ya fi nashi gudu sai shi al-Miqdadu ya bani labari cewa wani mutum ne da ake kiran shi Mas'adatu ya kashe sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Maharazu ko kuma Muharraz ibn Nadla. Ni gudana ji wannan sai na ce a yau din nan ko dai in mutu ko kuma an kashe wanda ya kashe Muharraz. Yace shikenan sai na ci gaba da gudu har sai da na tarar da wannan Mas'adatu. Mas'adatu yana gani na sai ya tsaya dan haka ya sauko daga kan dokinsa, ni ma sai na sauko daga kan nawa. Muka kama fada nan take sai na muka fara fada da shi nan take sai na kashe shi, inji Abu Qatada radiyallahu anhu. Dan na kashe shi sai na dauko dokinsa na hada da nawa na juya. Yayin da mutane suka zo cewa suka tarar da shi a kwance, na rufe shi da mayafi na, sai suka ce Abu Qatada ne aka shahadantar da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu a'a, bari dai wanda Abu Qatada ta ya kashe din ne, ya yafa mishi mayafinsa, dan haka ku kyale shi, ku kyale tsakaninsa da tsakanin abin da ya kashe da kuma dokinsa. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka bar min dokin, aka bar min dokin wannan kafirin, aka kuma bar min kayan da ke jikin kafirin. Yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarar da ni sai ya ce Allahumma barik lahu fi sha'rihi wa basharihi aflaha wajhuka. Tsalta mas'adata, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ya Allah ka yi albarka gare shi, ka albarka gare shi a cikin gashin kansa, ka albarka gare shi a fatar jikinsa. Yace fuskar ka ta rabauta, ya kai kata da tu kai ka kashe Mas'adatu, sai nace kware ku ya ma'aikin Allah. Sai ya ce min Qatadatu wannan menene a fuskar ka? Sai nace ya Rasulullahi, ai kibiya ce aka harbe ni da ita akan fuska na. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce min matso. Na matso kusa da shi tunda yayi tofi a cikin raunin kibiyar, nan take raunin ya koma ya hade wajen bai yi jini ba, bai yi diwa ba, bai yi komai ba, har ya warke. Kuma albarkacin wannan addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi a sirna Abu Qatada, sai dai shekara 70 da wani abu, amma idan ka kalli fuskar shi sai ka dauka dan shekara 15 ne. Saboda addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi cewa Allah ya sanya albarka a gashin kansa da kuma fatar jikinsa, sai dai zama ya tsufa dan shekara 75 ne, amma fatar jikin shi bata yankwane ba, gashin kansa kuma bai furfura ba, saboda albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani dokin Mas'adatu da kuma makaman shi na yaki. To sai labarin jihadin sa na biyu. Shi kuma wannan ya faru ne a ranar yakin Hunain. Abu Qatada yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar da aka yi yakin Hunain. Yayin da muka haɗu da kafirai, sai na ga wani mutum, wani katon kafiri ya shigo cikin jama'ar musulmai yana ta yin ta'adi. Da haka sai na zagayo ta bayan shi, na sare shi da takobina a kan wuyan shi, wato a daidai tsakanin wuyan shi da kafaɗar shi. Wani irin sara na mishi wanda sai da sirken da ke jikinsa ya yanke. Da haka mutumin nan sai ya juyo gare ni, ya kama ni, ya shaƙe ni, ya riƙe ni sosai, ya yi min wani irin damƙa wanda sai da na ji ƙamshin mutuwa. Sannan sai ya sake ni kuma ya mutu. To dama kuma a ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama ya ce duk wanda ya kashe kafiri, to da abin da kafirin ya zo a kai in mahayin doki ne, da kuma kayan yaƙin da ke jikin kafirin duka na wanda ya kashe shi ne. Sifar jihadin shi na uku kuma shi ne lokacin da Sayyidina Umar radiyallahu anhu ya aike shi a cikin wasu masu jihadi lokacin da aka je buɗe birnin Farisa. Shi Abu Qatada radiyallahu anhu shi ne wanda ya kashe sarkin Farisa da hannayensa. Yace a lokacin nan sarkin Farisa yana sanye da kayan ado,
wanda tsadarsu ta kai kamar dinari 15,000. Yace gaba daya sirna Umaru sai ya bani. Wannan sahihi ne yana nan a cikin Siru Alamun Nubala juz'i na 2 shafi na 452. Abu Qatada radiyallahu anhu yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wasu daga cikin tafiye-tafiyensa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jinkiri bai samu ya fito an ci gaba da tafiya ba. Don haka sai na ci gaba da yin gadi gare shi. Yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya farka sai ya yi min addu'a. Yace Allahumma hafiz Abu Qatada. Ya Allah ka kiyaye Abu Qatada ta kama hafizani kamar yadda ya kira kamar yadda ya kiyaye ni yayi gadi na. Ya Allah ka kiyaye shi. Sayyidina Abu Qatada radiyallahu anhu ya rasu ne a zamanin khalifancin Amirul Mu'minina Sayyidina Ali dan Abu Talib ya dar Allah ta bada gare shi. Kuma Sayyidina Ali ne ya yi mishi sallah. An ce sai da ya kabbara 7 akan gawar Abu Qatada radiyallahu anhu. Haka Ibn Abi Shayba ya rawaito a cikin Al-Musannaf nashi a juz'i na 3 shafi na 304. Kuma mazajen hadisin amintattu. Wannan shine sirna Abu Qatada radiyallahu anhu. Kuma akwai wani hadisin wanda ya zo a cikin Muwatta da kuma littafan hadisi da dama. Wata rana Abu Qatada lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita zuwa aikin haji, Abu Qatada shi ma ya fito tare da shi amma shi bai riga yayi harama ba. To a hanya sai ya hangi irin jakin biki din nan, jakin jeji. Da ya hange shi yace sai na cewa ɗan uwana daga cikin sahabbai ku miƙo min kwari da bakana, saboda yayi sauri ne ya zabura ya hau kan dokinsa. Kowa sai ya miƙo mishi saboda suna tsoron in suka miƙo mishi a matsayinsu na wanda suka yi harama da aikin haji to za su karya haramarsu. Wato zai zama sun yi laifi a cikin haramarsu, tunda Allah ya ce wa hurrima alaikum saydul barri ma dumtum hurma. Ya ayyuha allazina amanu taqullu sayda wa antum hurum. Yace sai na dau sai na sauko na dauki kayan yaki na sake hawa doki. Yace sai na bi wannan jakin dawon a guje. Yace sai da na harbi shi da kibiyata. Sannan na yanka. Na zo da shi. Yace sannan sai sahabbai radiyallahu anhum suka riga rige kuma wajen cin naman shi. Wasu sun ci wasu kuma basu ci ba. Yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka riske shi a gaba sai muka tambaye shi jakin dawa ne muka kashi, amma ni da na kashi shi bana a cikin harama. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam a wutar wayar ya tambaya akwai sauran irin naman, yace sai na bashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ci. A wutar wayar kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ce musu yayi abinci ne Allah subhanahu wataala ya koro muku dan haka ku ci babu komai. Daga nan sai tarihin sahabi na 59 wanda yake shine sayyidina Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, wato sahabin da mala'iku ke zuwa gaishe shi. An bai da lafiya mala'iku na zuwa gaida shi. Mala'iku sukan zo su gaida shi kuma suna gaishe shi suna yin sallama a gare shi. Sahabi ne mai albarka kuma jagora ne abun koyi, Imran ibn Hussein wanda ake mishi alkunya da Abu Nujayd al-Khuzai radiyallahu anhu. Ya musulunta da shi da mahaifin shi da kuma sayyidina Abu Huraira a lokaci guda a shekara ta 7. Kuma bayan wafatin Maiki alayhi salatu wassalam, wannan sahabi mai daraja ya riki alƙalanci a birnin Basra. Kuma sayyidina Umaru radiyallahu anhu ya kasance yakan aike shi zuwa ga mutanen Basra din domin ya ilmantar da su. To daga baya kuma sai ya bashi alƙalancin garin. Ya kasance Imam Hassan al-Basri yana faɗa yana rantsuwa yana cewa ma taqaddama alaihim al-basrata khairul lahum min Imran ibn Hussein. Yace ai babu wani wanda ya zo musu garin Basra wanda ya fi alkhairi gare su fiye da sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam Imran ibn Hussein. An karɓo daga Muhammad ibn Sirin rahimahullah yana cewa babu wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo garin Basra wanda ya fifici Imran ibn Hussein wajen daraja. wannan sahabi mai daraja ya raka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koki da dama kuma bai gushe ba a sannan yana cikin garuruwan mutanen shi wato bai zuwa tare a garin Madina ba dan daga baya sai ya koma kasar Basra anan ya zauna har zuwa gab da ƙarshen rayuwarsa anan ma yayi jinya Ibn Sirin ne yace Imran ibn Hussein ya hadu da wata jinya irin ta Basir wata sanya cikin sa yana kumbura tsawon shekara 30 yana tare da wannan jinyar an san cewa akwai maganin ta maganin da shine aiwa mutum tosi wato abin da ake cewa lalas to an gaya mishi amma sai yake kin yi to an sai dabda rasuwar shi da shekara 2 sannan sai yayi wannan tosi din an ce kuma sannan yayi wannan to din sai mala'ikun suka daina zuwa gaishe shi saboda ya warke da kanshi kuma ya dawo yana addu'ar Allah ya dawo da jinya sai jinya ta dawo kuma sai gaisuwar mala'ikun ma ta dawo shikenan har zuwa san da ya bar duniya mudarrab dan Abdullahi yace Imran ibn Hussein ya faɗa da kanshi yace zan baka wani labari sannan Allah zai amfanar da kai da shi hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakanin hajji da umra kuma bai hana wani hadawa ba har ya bar duniya kuma alhali alqur'ani yana sauka amma alqur'ani bai haramta ba kuma ya kasance ana yin sallama a gare ni wato ana gaida ni yana nufin mala'iku kenan suna zuwa gaida shi yace yayin da nayi wannan tosi din wato nayi lalas sai wannan gaisuwar ta su ta dena yayin da dena yin wannan lalas din kuma sai gaisuwar ta dawo shi ma wannan yana cikin sahihu muslim hadisi na 6226 a cikin kitabul hajji sai ma Ibrahim ibn Hussein mutum ne mai yawan ladabi tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa tunda na sanya hannuna na dama na yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hannun dama ban sake taba najisa da shi ba ban sake taba gabana da shi ba saboda na yi hannu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi dole girmamawa gare shi sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi mai daraja lokacin da aka yi yakin nan na tsakanin sayyidina Ali radiyallahu anhu da sayyidina Muawiya to wannan sahabi yana daga cikin sahabban da ba su shiga cikin yakin ba sai na faɗa a baya ya yi jinya ta tsawon shekara 30 kuma dama ya kasance yana yin hani daga yin tosi ya ce kuma da aka jarrabe da wannan jinyar tsawon wannan shekara 30 din mutane suna gaya min ko in yi lalas ko in yi tosi yace yayin da nayi wannan tosi din yace in ihu sau yana yawan yin wato kururuwa saboda tsananin ciwo mudarrab yake cewa sun hadu da sayyidina Imran ibn Hussein yace sai nake ce masa ba wani abin da ya hana na fa zuwan duba ka ba sai tausayin halin da kake ciki ba na son zuwan ganka a wannan yanayin shi yasa na kasa zuwa sai shi sayyidina Imran ya ce mishi a kar kai haka ka sani cewa wannan ciwon da nake ji shine abin da ya fi soyuwa gare ni kuma shine ya fi soyuwa a gun Allah Ibn Sa'd ne ya ruwaito da ingantaccen isnadi a cikin Tabaqatul Kubra juzu'i na 4 shafi na 290 a ga banda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne zai rika murna da jinya an sai su ya rasu ne a cikin shekara ta 52 bayan hijirar shugaba alaihi salatu wassalam daga darasin da ke cikin tarihinsa shine mu gane muhimmancin jinya a rayuwar mu'mini jinya ba ta waya ba ce Allah subhanahu wa ta'ala a cikin Qur'ani ya ce inna ma yufassabiruna ajrahum bighairi hisab masu haƙuri su ne kaɗai wanda Allah yake ba su ladansu ba tare da wani lissafi ba waɗanda Allah ya ɗora musu wani bala'i suka jure a nan duniya ko bala'i na jinya ko bala'i na tsananci na rayuwa mutum ya yi haƙuri ya jure to a ranar lahira yadda kai wannan haƙurin ka bar wa Allah lamarinsa a ranar lahira Allah zai ta baka lada ya ta baka lada har sai ka ji ka yarda har sai ka ji ladan ya ishe ka haka saboda haka su bayin Allah salihai sun kasance idan suka samu kansu a yanayi na jinya to su murna ma suke mun sun ji su a yanayi na kalau ba wata cutarwa daga halitta ba wata jinya sun wuni kalau sun kwana kalau wannan ne ma yafi ba su tsoro ya mutar da musu hankali saboda sun san ko dai ya zamto wani laifin su kai matsayin su ya ragu abin Allah din shi yasa yanzu ba a jarraba su ko kuma ya zamto musibar ta tashi zuwa ba san ta ina za ta zo ba sun san dai dole sai an ci gaba da jarraba su saboda shi Allah subhanahu wataala yana hakiki jarraba masoyan shi indai ka ce Allah kake so to ai karka hawa mukamai kenan saboda girman waɗannan mukaman da zaka yi ta hawa to dole kuma za a yi ta jarraba ka saboda jarrabawa ta zama dalilin wankewar zunubanka dan kai ta tafiya cikin halarar Ubangiji daga nan sai sahabi na 60 radiyallahu anhu wanda yake shine sayyidina Jarir dan Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu wani sahabi ne kikkiawa wanda ana kwatanta irin kyawunsa da kyawun Annabi Yusuf alaihi salam Jarir ibn Abdullah al-Bajali shine Jarir dan Abdullah al-Bajali yana daga cikin sarakunan kabilu na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne shi kikkiawa ya fito daga yankin Qahdan kuma yana daga cikin sahabbai fitattu masu daraja yayin mubai'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mubai'a da shi bisa lalle zai rika yin nasiha ga kowanne musulmi Al-Hafiz Az-Zahabi yana cewa Sayyidina Jarir dan Abdullah al-Bajali ya kasance mutum ne mai kyawu sosai kuma mai kamala yana da kyawu yana da kuma cikar kyawu Sayyidina Jarir ya ce lokacin da zan zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar da zan zo yayin da na kusanto garin Madina yace sai na sauka daga kan abin hawa na sannan na kunce jakata na dauko kaya masu kyau na sanya sannan na shigo cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina shigowa sai na tarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuduba sai mutane suka rika kallo na sai na gayawa abokin tafiyata ya kai wane shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani abu ne daga cikin zance na kafin zo shi yasa naga mutane suna ta kallo na sai shi wannan wanda ke kusa da ni yace kwarai kuwa ai ta kafin ka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ka da ambato mai kyau Allah ya sanar da shi cewa za ka zo yana cikin huduba yake cewa mutane sai da kullu alaikum min hadha al-fajji min khairi zi yaman wani mutum zai shigo muku zuwa jimawa kadan wani mutum zai shigo muku ta wancan kofa wanda yana daga cikin mafiya alkhairin mutanen Yemen kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ala wa inna ala wajhihi mashatu malakin yace haka ne hakika akan fuskar shi akwai wani gu wanda mala'ika ne ya shafe shi na ji wannan sai na gode wa Allah wannan duka isnadin shi ingantacce ne Imam Ahmad ya kawo cikin Musnad juz'i na 4 shafi na 164 kuma ya zo a cikin Sirar Alamin Nubala juz'i na 2 shafi na 531 wannan sahabi kamar yadda sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suke wajen ladabi ya kasance yana matukar girmama Sayyidina Anas dan Malik idan tafiya ta hada su da Sayyidina Anas to shike dibowa ruwa shike yin kaza yayi wannan yayi wannan yayi wannan yana hidimta wa Sayyidina Anas alhali shi kuma wannan sahabin a sannan shekarun sa sun dan fara ja kuma Sayyidina Anas yana matashi Sayyidina Anas yake ce mishi ya kai Jariru ya zaka rika hidimta mu alhali gashi kuma kai kana daga cikin manyan mutane kai dattijo ne kuma kai shugaba ne a cikin mutananka shi kuma Jarir sai yake ce mishi ai dukkanin mu sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam muna ji tamkar kana bin mu wani bashi saboda hidimar da kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 10 kana hidimta wa ma'aiki alaihi salatu wassalam to shi yasa in wani abu ya hada mu da kai dole mu hidimta maka mu ma saboda hidimar da kai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da Jarir wata rana ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jefa mishi wani pillow haka matashi yace mishi ya zauna a kai shi kuma jarir sai yake zama ya zauna a ƙasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi ina mai shedawa haƙiƙa lalle kai ba mai girman kai bane ba kuma mai neman girman kai bane a lokacin nan sai musulunta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga sauran sahabbai ganin irin girmamawa da yawa jariru kasi mamaki sai yace musu idza atakum karimu qaumin fa akrimu idan wani mai girma daga cikin wasu jama'a ya zo muku to ku girmama shi wannan hadisin ya zo a cikin sunan ibn majah kuma imam al-bazzar ma ya ruwaito shi sai na jariru ya musulunta ne a cikin shekara ta 10 bayan hijira wato a sanda ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai saura ɗan watanni ba ya bar duniya bayan ya musulunta ya kasance baya iya zama akan doki da ya hawo doki sai ya riga ji kamar zai fado to shine sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rasulullahi kai mun addu'a shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi addu'a kuma ya sanya mishi albarka to tun daga nan bai sake faduwa ba daga kan doki da ya hawo doki sai ya fado Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da dora hannun shi mai daraja mai akan fuskar shi sannan ya mishi addu'a yaje kuma sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora tafin hannun shi mai albarka akan kirjina yace Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan ya Allah ka sanya shi ya zama shiryayye kuma mai shiryarwa aga an rabota ce kaji wannan ni'imar na tafin hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan kirjinka ko a jikin fatar jikin kamar ai mutum ya rabota ai babu wani wanda haja ta kai ga sunyo ta mu'amala ta kudda annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a ce ya shiga wuta kwarai da gaske ya da wahala sosai saboda ai shi rahmatul lil alamin ne ba shi ma wannan sahabin ya samu irin wannan rabotuwar Maiki alayhi salatu wassalam ya shafa fuskar shi tun daga nan bai ƙara faduwa daga kan doki ba sahabai ridwanullahi alaihim suna yin yabo ga shi sayyidina jariru yace wata rana Umar dan Khattab ya ganni ba riga sai ya kira ni yace ka dauki mayafinka ka yafa izin dauki mayafi na yafa a yayin da naje wajen mutane sai nace musu me yasa sayyidina Umar ya mun magana cewa lalle in sa rigata sai suka ce a yayin da ya gan ka dinnan a tube cewa ma ara ahadan minan nasi suwira surata hadha yace ai ban taba ganin wani daga cikin mutane ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko da kin ana magana sauran mutane shi ba a sashi sallallahu alaihi wasallam yace ai ban taba ganin wani daga cikin mutane ba wanda aka yi masa sura irin ta wannan mutum yace sai dai irin abin da aka ambata na labarin Annabi Yusuf alaihi salam wannan yana cikin siru aranin nubala ko kuma yana cikin al-isaba juz'i na biyu shafi na 77 an rawaito daga shi kansa jariru din yana cewa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yace jariru yusufu hazihi al-ummati jariru ai shine yusufin wannan al'umma saboda kyawun shi sai na Ali dan Abu Talib yace jarirun minna ahlul bait ai jariru yana cikin mu ahlul bait zaharan li batnin wato ciki da waje sai na Ali sai dai faɗi wannan hasan uku yana cikin sirru alamin nubara juz'i na 2 shafi na 534 Kana an rawaito daga Sha'abi cewa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya kasance a cikin wani daki tare da shi akwai sayyidina Jarir dan Abdullah al-Bajali sai ya ji wani tashi haka ma'ana sai kamar wani daga cikin wadanda ke cikin dakin yayi hutu to sai sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce wanda yayi hutun nan ya tashi ya je ya sake alura to Jariru yana kusa da shi sai ya ce ya amiral mu'minina ko dai duka dai gaba ɗaya mu tashi mu je mu yi alolar saboda a rufa wa shi wannan din asiri sai na Umar sai ji dadin wannan shawara sai ya ce ni'mat sayyidu kunta fil jahiliya wa ni'mat sayyidu anta fil islam rahimakallahu Allah ya ji kanka ya kai jariri
na
yace kai shugaba ne nagari a zamanin jahiliya kuma kai shugaba ne nagari a cikin addinin musulunci ya zo a cikin sifatu safwa jiziki na 1 shafi na 376 kira jariru shi ma gwarzo ne wajen yaki yayi yaki da abokan gaba a gurare da dama kamar yadda sha'abi ruwaito yace a ranar yakin qadisiyya sirna jariru shine a gefan dama na sa'adu dan abi waqas ibn sa'adin ya ruwaito yake cewa an ruwaito hadisi daga yazidu dan jariru dan abdullahi al-bajali shi kuma daga babansa cewa sirna umar ya ce mishi da kai da mutananka idan kun je kun yaki a yankin Iraki to dukkan abin da kuka samu kana da rubu'i na ganimar da aka samu yace to haka nan muka je muka yaki aka samu ganima mai yawa to daga ƙarshe sai komandan rundunar wato Sa'adu dan Abi Waqas ya rubuta wasiƙa zuwa wajen Sayyidina Umaru cewa ga abin da Jariru ya fara cewa kai masa izini za a bashi rubu'i na dukkan ganimar da aka samu Sayyidina Umaru sai ya ce kwarai ku nemi izini amma ka tambaye shi ka ce inda yayi yakin nan domin Allah ne da manzansa dan neman yardar Allah to ko dai ya zabi ya zama ɗaya daga cikin jama'ar musulmai a raba ganima da shi daidai da kowa ko kuma in yayi yakin ne a matsayin kamar kodago to shikenan sai a bashi abin da za a bashi to da wasiƙar ta zo aka karanta wasiƙar sai ce shi ya yarda a raba tare da shi da sauran musulmai ba sai an ware mishi rubuci din ba to haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke duk sanda wani abu ya zunto ya rabu biyu sukan duba su ga wanne ne ya fi kusa da samun yardar Allah wanne ne zai fi kusanta su da samun yardar Allah to wannan din suke dauka su yi shi kuma wannan sahabi mai daraja ya rasu ne a zamanin ya rasu a zamanin halifancin sayyidina Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu wa ardahu shi ma darasin da ke cikin labarinsa shi ne wato muhimmancin yin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da muhimmancin wato hidimtawa waɗanda suka hidimtawa addini dan neman albarka in mutum ya yi wani abu dan neman albarka to kai ma kai ƙoƙari ka nemi albarkar shi domin irin tashi albarka ta shafe ka wannan ya sa kamar malamai ake hidimta musu ko ake girmama su dan neman kusanci ne da Allah ba wai dan wani abu daban ba saboda su sun hidimtawa Allah ko kuma sun hidimtawa addinin Allah da lokutansu sun ba wa addinin Allah lokutansu wajen karantar da bayin Allah da kuma kokarin shiryar da bayin Allah da dora su akan hanyar Allah da shi yasa kai ma mai neman yardar Allah mai neman lada a wajen Allah to in ka hidimta musu kai ma sai Allah ya baka lada daga nan sai sirna Abu Salabat al-Khashani radiyallahu anhu wanda shi ma akwai hadisan shi da dama shine wanda a ƙarshen rayuwar shi ya rasu a cikin sujjada Daraqutni ya ruwaito hadisin shi yake cewa Abu Salabat al-Khashani sahibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Abu Salabat al-Khashani kuma yana daga cikin mutanen da suka yi mubai'a a bai'atul ridwan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi kaso a lokacin da aka yi yakin Khaybara kuma ya aike shi zuwa ga mutanen shi da shi da dan uwansa Amr ibn Jurhum kuma ya musulunta shi ma dan uwan nashi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk yana cikin al-Iswaba fi tamyizis sahaba juz'i na 7 shafi na 276 cikin tarjumar Amr ibn Sa'labah al-Khashani wannan sahabi mai daraja yayin da ya samu labarin wannan addini namu na musulunci sai ya musulunta domin shi ba mutumin Makka bane ba kuma mutumin Madina bane sai ya musulunta saboda yaqinin shi game da wannan addini da kansa yana faɗa yace nazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ce mishi ya rasulullahi
ka rubuta min wasiƙa cewa ka yanka min waje kaza da waje kaza a ƙasar Sham. A lokacin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai riga ya sami nasara a waɗannan guraren sun musulunta ba. Sai ya jiyo yake cewa sahabbai, kun ji abin da wannan mutum yake faɗa? Sai Abu Sa'ala bata ya ce, ya Rasulullah, ina rantsuwa da Ubangijin da numfashi nake gabashin ikonsa, za mu samu nasara a kan wannan guraren sai mun buɗe su sun zama ƙasar musulunci. Daga nan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya rubuta mishi wannan yarjejeniyar. Kaga wannan ya nemi wannan ne tun a sannan ma yankin Sham ɗin ba su riga sun musulunta ba. Ya yi rayuwa mai tsawo Abu Sa'ala batarkashe ne. Har sai da ya zamto shi da kansa yana burin ma komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma burin shi shine tunda bai samu ya yi shahada a wurin yaƙi ba, to yana da burin ya zamto sanda mutuwa za ta riske shi ya zama yana cikin sujada yana ganawa da Ubangiji. To hakan ne ko ya faru. Yana cikin sallah a cikin dare aka karɓi ran shi alhali yana cikin sujada. Yashi tana cikin gidan ita kuma tana bacci, sai ta yi mafarki cewa mahaifinta ya rasu. Yana ta farka daga bacci a firgici, sai ta kira mahaifiyar da ta ce mata, ina baba? Sai ta ce mata, babanki yana can inda yake sallah a cikin gida. Sai ta kiran shi, su ji bai amsa ba, tana zuwa gudatar da shi a yi sujada yake. Ta jira ta jira bai ɗago ba, ta taɓa sai ta ga ashe ya riga ya rasu. Ya rasu a cikin shekara ta 75 bayan hijira, a sannan shekarunsa sun doshi 100. Insha Allahu anan za mu dakata si a darasi na gaba, saboda kasancewar sahabin da za mu shiga tarihinsa sirna Muawiyah ibn Abi Sufyan. To shi kuma tarihin nasa yana da tsawo kuma yana buƙatar dogayen bayanai. To kuma yanzu gashi lokutan da muke da shi, lokacin da muke da shi ƙanƙani ne, ba zai isa a ƙari tarihin nasa ba. Shi yasa maimakon a fara ba a ƙari ba, gara a bashi a darasi na gaba sai a ɗora insha Allah. Tabbatar Allah ya ƙara mana son sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba mu ikon koyi da su, da karɓi dukkan ayyukanmu. Allah ya sanya mu cikin salihan bayinka. Hakika yana daga abin da za mu kula da shi neman ilimi, domin sahabban nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga abin da suke fice da shi. Mafiya yawansu ba su iya rubutu ko karatu ba, ummiyai ne, kamar yadda Allah ya faɗa, ya ce huwa allazi ba'athal ummiyina rasulan minhum. To mafiya yawansu ko ummiyai din ne, ba su iya karatu ko rubutu ba, amma kuma fa malamai ne, za su karantar da kai duk ilimin da kake nema, kuma kan za su karantar da kai. Sun zama malamai ne ta hanyar tambaya abin da mu yanzu ba ma sani. Duk za a ga tun daga kan alora za a ga mutum bai iya alora ba. Sallah an ka dubi mutum ka kalle shi da kyau sai ga bai iya yin ta ba. Zaman aure za a ga kawai ana dai zaman ne kawai, amma za a ga wani auren ya daɗe da mutuwa ma kawai ba sani ba, ana dai zaune ne haka. Harkar kasuwanci ko sana'a mutum sai ji yana ta cin haram, amma in ya tashi kuma zancen masu cin haram sai ya riƙa, in ana zancen masu cin haram sai ya riƙa zaton kamar ma'aikatan gwamnati masu ƙara zero a gaban lamba, su kaɗai ne masu cin haram, alhali shi ma kuma yana ci a cikin harkar dinki. Duka saboda rashin zuwa makaranta. Yana da kyau lallai ɗan uwa mu dage sosai, mu nemi ilimi da irin su ɓangaren rabon gado ɗin nan. Za a ga da yawa mutane suna shiga cikin haƙƙoƙin da ba nasu ba, kuma ana ji ana gani ba yadda za a yi, saboda rashin sanin ilimin abu. Sai ya ga mutum ya rasu, an raba gado iya 'ya'ya maza, 'ya'ya matan kuma ba su komai ba, kuma ba za su yi magana ba, saboda karata da fitina. Kuma mutum ya rasu shekara 10 shekara 20 an ƙi a raba gado, wani an raba gado kamar kai zai rarrabu. Saka duk wannan kaɗan daga cikin irin kwamacalar da ake ciki kenan, wanda kuma gaskiya rashin neman ilimi ne. Saboda haka yana daga hanyar da za mu bi domin riskarsu, ko da dai ba mu riske su ba dai, ya zamto dai mun shiga cikin wa akhirina minhum lamma yalhaqu bihim.
wa ko ba komai dai man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda ya kamance ce ne da mutane to yana cikin su to mu zama koyoshi masu kokarin gyaran addinin mu da san da aka faɗi wani kuskure wanda mutum ka san kana yi to ka bari ka gyara da gyara ne kuma take yin kyau duk inda kaga ciyawa ka cire duk inda kaga ciyawa ka nome ai za a waye gari wata ran a duba gonar ka kabba ga ciyawa an dai da zarar kaga ciyawa cirewa kake da zarar kaga ciyawa nome ta kake to za a yi lokacin da ka kab gonar za a duba ba ga ciyawa ba kaga shi malamarin addini yake da mu da ka bata da ka ji an faɗa batawar sai ka gyara kamar matsalar mu a yanzu wallahi da yawa sai ga mutum yana sallah wani ma yana da aure yana da yaya amma wallahi bai iya fatiha ba fatiha kyakkyawa bai iya ba kuma da za a bude makarantar koyar da karatun alqur'ani ta masu gida wato magidanta ba zai yadda kuma ya zauna a yi da shi ba wanda yana ganin shi ya wuce nan ban sana kuma karatun fiqh a ci za a zauna dan karantar da wani littafi na fiqh nan ma mutane ba za su zauna ba za su saurara ba dan sai kuma tamkar sun iya الله يجارا من سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في المن الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين